الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka da ya saki hada mu irin wannan lokaci yau dai Lahadi 10 daidai ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1433 wanda ya dace da 29 ga watan 7 miladiya 2012. Mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum. Malam tambaya ta ita ce na ga wasu mutane idan an dago daga ruku'u suna mayar da hannunsu kirji, wasu suna saki, menene dalilin kowanne a cikin su? Assalamu alaikum. To, na jin dai kaman bare ne ko bare wacce mun taba ambatawa. Asali akwai hadisi, ina jin ko hadisin Wa'il ibn Hujr ko Malik ibn Huwairith, kusan ɗaya daga cikin su yana ambata cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance idan ya dago daga ruku'u sai ya koma kamar yadda yake kafin yayi ruku'un. To, wannan hadisi sai fahimtocin malamai suka rabu dangane da shi. Wasu suka ce tunda lafazin hadisin ya ce yana komawa kamar yanda yake, to da can kafin ya tafi ruku'u hannunsa a kirjinsa yake ya dora na dama akan na hagu. To, wannan ya nuna cewa idan ya dago daga ruku'un zai sake mayar da su. Wasu malaman suka tafi akan haka, musamman waɗansu daga cikin masu bin madhabin Hanabila. Wasu kuma sai suka ce a hadithin ba wai nuna mayarwa da hannu yake nufi wani akan wani kuma dora akan kirji ba idan an dago daga ruku'u. Abinda hadithin yake wato ainihin nuni shine, ai lafazin hadithin cewa manzo sallam in ya dago daga ruku'u yana komawa kamar yadda yake ta yadda kowace gaba za ta koma a yadda take. Ma'ana abinda hadithi yake nuna wa manzon Allah sallam zai koma tsaye kyam, ma'ana ba daga dagowa zai sake komawa kai goshi ba. Har Malam Albani a cikin littafinsa Inna Zatan ko Tamamul Minna ne yake cewa ai an tambayi Imam Ahmad ibn Hanbal, dan shi Malam Albani ya tafi akan cewa in an dago daga ruku'u ba za a mayar da hannu a sake dorawa ba. Yace an tambayi Imam Ahmad, wani ya tambaye shi yake ce masa me imamu yake gani idan na dago daga ruku'u na iya mayar da hannuna na dora shi akan kirji? Sai Imam Ahmad ya ce in ka ga dama ka iya yi. Sai Malam Albani ya ce to kaga babu yadda za a tambayi Imam Ahmad cewa idan mutum ya kabbara harama yana tsaye kafin yin ruku'u ya iya dora hannunsa akan kirji kai tsaye? Zai ce lallai wannan shine abin da zai yi, domin shine hadisai ainihin suka yi tawaturi akan sa. Almuhim dai mas'ala ce khilafiya, amma ni abinda na fi tafiya a kansa gwargwadon na ga maganganun malaman, rashin mayarwan shi ne abinda zai fi, wallahu alam. Wannan ya ce menene hukuncin saktu a karatun Qur'ani shin wajibi ne ko a'a saktu a cikin qurra'u saba'a da rawayansu Imam Habs shi kadai ne ya tafi akan za a yi saktu akan ko in ce a wurare guda hudu min marqadina sannan kuma iwaja na farko kenan a cikin suratul kahf wa lam yaj'al lahu iwaja qayman sannan kuma man ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman sai kuma kalla barrana ko kuma waqila man raqo sai kuma kalla barrana wurare guda hudu me yake nufi da saktu shine huwal waqafu biduni tanaffus mutun ya tsaya ba tare da saka numfashi tsakani ba waqila man raqo to wannan saktu babu habs ainihin shatibiya zaka ga cewa kaman abu ne wanda yake kaulan wahidan to amma an tariqi taiba taibatu nashr ta ibnu jazari ya tafi akan cewa daga cikin sharuɗa na rashin jam madda ja'izabun fasila wanda zai ji kaman karatu kan irin su shek husari suna karatu ba sa jan ja'izabun fasila suna habs to akwai sharuɗa guda 10 da aka tsara indai kana so ba za ka ja madda ja'izan fasila ba to daga ci akwai tarku saktat shi yasa idan kana sauraron karatun husari wanda baya jamun fasila ba za ka ji ya ce waqila man raqa ba sai dai kawai ka ce waqila mar raqa ba za ka ce bal rana ba sai dai bar rana ya idgami almuhim Imam Hafs shine kawai ya tafi akan wannan kuma ba wajibi bane ba shi sai kuma wanda yake cewa sabaisa ta biyu yace Allah ya taba jarraba ni da shugabancin wata kungiya ta musulunci wato na tsawon shekara daya a yayin da muka zo ba da rahoto na samu wasu adadin kuɗi wanda ban san inda suka shiga ba ban kuma yi amfanin kaina da su ba don Allah malam me ya kamata na yi na kasa samun kwanciyar hankali to ai ina ganin tunda kai da kanka kace wannan kudi ka rasa inda suke kai ka san ba kai amfani da su ba iya sanin ka to abinda muka sani kaida ta addini al-mustawda'u aminu duk wanda za a bashi ajiya to a shari'a amintacce ne in ka ba mutum ajiyar kudi ko wani abun amfani sai ya bata to a tsari na addini ba zai biya ba ba zai biya ba sai idan an sami sakaci ko kasada in an samu ɗaya daga cikin wannan to dole mutum ya biya la samaha Allah sai ka ba mutum ajiyar miliyan 1 100 50 10 ko abin da ya kama da haka sai akai gobara da kila shi ma kayan sa ya kone ko barawo ya zo ya sace da su to shi wannan wanda aka ba ajiyar ba zai biya wannan kudin ba la samaha Allah da zaka aiki mutum da kudi miliyan 1 sai yan fashi su tare shi su ce 500 suke so ko rayuwarsa to idan ya kasa biyu ya ba su rabi kai sai kawo maka rabin shine rabanka ba zai biya ko kwabo ba sai idan an samu sakaci ka ba mutum ajiyar kudi shikenan kawai sai ya zo ya aje su kofar gida wai zai je ya dawo ko kuma ka bashi aje babur sai bashi yana slow kofar gida ya shiga kamar minti 20 ko 30 ya zo sai sawu to wannan dole sai ya biya domin sakaci ne ko ka bashi kiwon akuya sai hada su da sauran awaki yan gari da suka saba kai kora su tafi kiwo sai aka dawo babu ita to wannan ma sai mutum ya biya hali na uku sai idan an samu shakku idan akwai shubha nan ma sai mutum ya biya ka bashi ajiyar naira 100 ya zo ya da wata bata kuma an san shi yana tafiya a ƙasa bayan sati sai a ga shi sai sabon babur to kun ga akwai alamar tambaya anan sai ya biya domin shubha ce ko a ga yayi sababbin dinke-dinke ko ya shiga da shi duk wannan duka dole sai ya biya domin akwai alamar da ya kila an yi
wata kwana da kudin to amma in ba haka ba shi yanda yake fada ba shi da wani laifi a shari'a shi dai ya san bai taba ba ya neme su ya rasa saboda haka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sai yake cewa shin ciyar da ya na daga dukiyar haram yana da wani tasiri akan su kwarai da gaske ai ina jin a cikin hadisi da muka karanta hadisin ash'afa agbara manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa wughudhiya bil haram kuma shi mutumin da matan yana yaro an ciyar da shi haram matsala ce yaro a ciyar da shi haram domin wannan din yana yin tasiri ainihin a cikin gurbatar rayuwarsa duk da cewa Allah ba zai masa azaba da cewa me yasa ya ci badan shi bai zan mukallaf ba to amma shi mai hankalin akwai asar da yake cewa kullu lahmin nabata bil haram fan nar aula bi duk wani naman da ya tsiru ta hanyar haram wuta ce ta fitin canta da shi azan Allahu ajarana shi wannan yake cewa wai gaskiya ne marigayi Sheikh Abubakar Gumi ya taba jin sallah a harami ban sani ba wannan yake cewa malam ga tambaya ta malam ga tambaya ta kamar haka naji an ce dukkanin musulmi ba zai dawwama a wuta ba amma ni abinda yake bani tsoro shine ayat cikin suratul baqara alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu ash-shaytanu minan mas har zuwa karshen ta don Allah malam amin karin bayani to ita wannan ayar abinda take nunawa irin sifa da masu laifi za su waye gari gobe al-kiyama ita al-kiyama Allah ya kira yata yawma tubul sarair ranan bankada da tonan asiri mutum yana laifin da ba a sani ba a boye to a ran nan za a bankado shi da kaga azzalimi maciyin amana wanda yake kwangi a dukiyar al'umma to manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wa likulli gadirin ina jin liwa'uhu yawmal qiyama aw kama qal wato duk wani mayaudari wanda yake zamba to yana da wata wato jela da tuta gurgudan tsawon jelar gurgudan zaluncin da yayi gurgudan adadin jelolinsa gurgudan irin yaudara da kwangi da yayi ba a san yayi bikila a duniya to amma ranan da kaga mutum da irin wannan jelar kawai shikenan maha'inci ne mai cin amanan dukiyar mutare da aka bashi sannan mutumin da ya zama yana cin riba kila yana tasi ba mu sani ba yana cikin riga to ran tashi alkiyama zai tashi yanda ka san mutumin da ya sha giya ba zai iya tsayuwa ba yana tashi yana ta ainihin tangadi yana faduwa yana tashi mutun na da mace sama da daya sai ya zama azzalimi baya adalcin da musulunci ya wajabta masa zai tashi ran tashi alkiyama bangaren jikinsa ya sha gide da an ga wannan kawai an san laifin sa to saboda haka kenan ita alkiyama kawai tana nuna yanayin masu laifuka kowa ga irin yanayin laifinsa wannan shine abin da ayar take magana ba maganan dawwama a cikin wuta ko rashin dawwama ba bayani wannan ya riga ya gabata a wata tambayar sai waqidin ahlus sunna wal jamaa mutumin da ya mutu da imani baya dawwama ainihin a wuta yana cikin ganin damar Allah ko Allah ya masa azaba gurgudan laifinsa ko kuma ainihin Allah in ya so yafe masa muddin da bai mutu yana shirka ba maliki cewa jiya kai magana akan mai gida ya taimaka matarsa wajen hidimomin gida ko a ce hidimomin gida ko to mallan idan sun tara yaya fa ya halasta a gaban yaransa ya taimaka wa matarsa ko sai yayan ba sa nan saboda gudun rene ga su yayan nasa wato matsalan mu ita ce society mu akwai abubuwa da dama wanda shari'a ta yadda da shi amma kawai shi society mu bai san wannan abin ba zaman takewa mu bata nuna wannan abin daidai bane ba shi yasa muke ta shan wahala yanzu dauki abu daya dauki al'adar Laraba da irin al'adar mu yanzu zaka ga idan uba ya dawo daga tafiya duk yaran gidansa da ƴan mata da ƴan maza suna ta runguma su ana sumbatar juna ya dawo daga tafiya wasu mutun daga filin jirgin sama wasu ma ƴaƴan nasu aurarru ne daga gidan mazan suka zo tarba ubansu mu yanzu idan kaga limami yayi wanda sai kace to ma'ana wato ashe ba na Allah bane haka zaka fara yi masa abin nan to society mu duk shine ya sa abubuwa kamar yadda faɗa yanzu sai kaga dan ma abu ya dan fara sauki a da sai kaga magidanci in zai tafiya da matarsa tana bangaren nan shi yana wancan bangaren kuma da darafa saboda yana jin kunya ma a gasan jira matarsa ce fa idan da dare ne tana da fitilar kwai a hannunta tana can nesa shi yana baya haka ake tafiyar ba za ka taba ganin wai gashi an jira da mata da miji ana abin nan ba kawai wato kaman wata alfasha ce ba haka ake gani to mu society mu shine dai wannan ba ce mu kawai wajibi bane ba idan kasancewa ya'yanka musamman ya'yanka ba su samu tarbiyya ta addini suka san wannan wani abu bane wanda addini musulunci ya halatta ai haka dama ba ce mu kai wajibi ba mun ce a'a yana daga cikin kyautatawa to idan kaga abin zai bayu ga wani abin da kimar kaza ta zube to shikenan sai mu ce ka bari sai ba sa nan in ba sa da sai ka dan agaza mutanen gidan sai na kusan na biyun karshe ki ta mallan ina hukuncin mutumin da zai samu kudi ta hanyar da ba halas ba kuma yayi amfani da kudin ta hanya mai kyau shin me shin me to ina so yace wai shin zai samu lada ne a ciki ko ba zai samu ba inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne kuma baya karban komai sai mai tsarki akwai wato minority daga cikin malamai suke cewa idan mutun yaje kaman yayi haji kaman karuwa ta tara kudin fasikanci ta je ta yi haji ko kuma barawo yaje yayi haji da kudin sata ko wani azzalimi yaje haji da kudin zalunci fatawun jumhurin malamai bashi da ko kandala ya sha dadin jirgi dai kawai ya dawo amma magana da aikin haji babu sai wasu minority yan kadan ne daga cikin malamai suka ce yana da ladansa ta haji a gefe sannan kuma ga ainihin zunubin sa na wannan to amma idan ka kalli zahirin hadisi inna la ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ai zancan ma a ce haji mata abinda ma bai taso ba wannan yace malan in an ce haramun ne yanka dan wani to anan ana samun masu aikin hanya ko gada a sau wato da sauransa suna yi dan wasu aljanu da suka hana to mallan anan ina mafita to babu shakka yanka domin wani Allah haramun ne bai halatta ayi ba kuma ba za a ci shi wannan yankan ba irin wancan da ake na aljanu shi ma haramun ne matsalar abin take faruwa shine mutane ba su san addini kyakkyawan sani ba shi sanya suke sallama ma aljanu wuka da nama aljani zai zo ya sharɗanta maka abin da yake ficewa daga addini ne sai mutun ya yadda nayi imani muwahhidi wanda shi mutun ne mai tauhidi duk wannan abu ya gaban sa wallahi ba zai tafiri komai a gunsa ba irin wannan zaka samu dama karkatattu sune suke bin wannan karkacewar wani aljani yazo yace wai ya hana abi hanya ko wani aljani yazo yace ya hana a shiga gida a samu ai ta zazzaga kursiyu in za ku sake jin motsin wani ai ta karanta kursiyu shi da kansa ma zai cikare wandansa da iska amma zancan azo ai masa yanka ba ana ka masa wata ibada kenan to saboda haka wannan ainihin bai dace da tsari na addini ba tambayar sa ta karshe mai wannan takarda yake cewa mallan naji wani malami yana cewa mace mai ciki in ta je asibiti aka duba aka ga namiji ko mace ya ce ko wannan dai shi ma dai duba ko ka gane abin da yake cewa karshe ni ban gane yadda yake cewa ba yace mallam tambaya ta karshe kenan mu ne muka hada sallar magriba da isha'i saboda ana ruwa sai muka umarci liman akan cewa mu hada kaga nan ma kuskure ne ku umarci liman ya kamata a ce shawara aka ba liman yawa yace sai muka umarci liman akan cewa mu hada sallah sai ya amsa amma bayan an idar da magriba imam ya umarci ma mu akan da su yi salati sannan
muka nuna wa imam kan cewa ya bari sai bayan an idar da sallar isha kafin a yi addu'ar sai imam ya ce shi ba zai yi ba a takeice mun yi jam'i mun yi sallah amma daga ba imam ya kira sallah kuma sun yi sallah to malam me ya hukunce wato aikata wannan wato in na fahimci maganar sa sun ba liman shawara ayi jam'i yaqiya sai suka koma gefe suka yi nasu jam'in to ba su kyauta ba shi liman anan shine yake da hurumi shine yake da wuka da nama idan suka ba shawara ayi jam'i yace ba zai yi ba to shikenan dayan biyu ko dai shikenan idan suka yi sallar isha su kama gaban su in ma so ga a'a akwai sauran lokaci ga masallaci can wanda za a iya hada sallar sai zuwa can ay hada sallar su tafi amma ga liman su zo su sujada ga su nasu jami'a saba ma shari'a addinin musulunci bai yadda da wannan ba anan sun shiga cikin hurumin liman su ne magafar Allah ka saki irin wannan Allah ya sa mu dace ka gane abin da yake cewa to da Allah mai wannan abin nan din ya saki rubuta ba mu san abin da yake so yace ba ayar da malam ya karanta Allah subhanahu wataala cewa ma arsalna qablaka ba mu aiko kafin kai ba ya ma'aikin Allah illa rijalan face sai mazaje nuhi wanda muke yin wahayi mai tafsiri yace bin nuni wa kasril ha a ce nuhi wa fi qira'atin bil ya'i wa fathil ha a wata qira'a a karanta da ya'i maha'un fataha shine yuha wa yuha ilaihim kasru ha'i jami'iha wa nunan ulan nuhi ilaihi shadan ala malam habsu idan aka samu yuha ilaihim da shi da hamza da kisa'i a in yasa aka samu nuhi ilaihim to shi habsu shi kadai zai karanta nuhi ilaihim amma idan yuha ilaihi to sai ya zama da hamza da kisa'i sun karu akan habsu wanda da yuha ilaihim yuha ilaihi idan yuha ilaihim ne habsu shi kadai nuhi ilaihi ko yuha ilaihi da habsu da hamza da kisa'i idan aka ce yuha ilaihim ana yi musu wahayi nuhi ilaihim muna yi musu wahayi kun ga duk ma'ana daya ce idan aka ce yuha ya zama bani lima lam yusamma fa'iluhu kenan idan aka ce yuha ilaihim sai ya zama aljaru wal majruru fi mahalli nasbi ala annahu fa'ulun thani domin akwai dhamiri mustatiri wanda zamu kaddara shi ne naibul fa'il ina fata mun gane to saboda haka an karanta yuha ilaihim ko nuhi ilaihim ana yi musu wahayi ko muna yi musu wahayi kama nuhi ilaika kaman yanda muke wahayi gare ka ya ma'aikin Allah falaisu mala'ikatan su wa'annan manzanni da suka gabace ka ba mala'iku bane ba fas'alu ahlal dhikri ya ku marasa sani ku tambayi ma'abota sani shine ahlul kutubi salifa ma'abota littattafan da suka gabata arwaqifina wanda suka yi fahimta ala ahwalir rusul suka san halayen manzanni as-salifa wanda suka shude fa innahum yukhbirunakum domin su za su ba ku labari bi haqiqatil hal da haqiqanin halin da ya kasance wannan aya in ba kuma tabar martani ne akan ayoyin da muka karanta ajiya mushrikan quraishawa suna inkarin ya za ai a ce ayi wahayi zuwa ga namiji zuwa ga dan adam wa qalu laula unzila alaihi malak suna cewa me yasa ba a saukar masa da mala'ika ba ya zama shine zai dinga isar da sakon Allah sai walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun da a ce mala'ika aka sauko shi zai isar da sako ba wai dan adam ba ayyuta ne da an riga ba ba wannan zancen ake ba ai mala'ika ba zai zo muku wa'azi yau gobe jibi gata kuma kuna shakiyanci ba sai a murtsike ku a gama shikenan kawai sun wora ta kure sai a kawo sabon zubi kuma Allah ya ce kuma walau ja'alnahu malakan da kuma an sa annabi ya zamo mala'ika to duk da haka la ja'alnahu rajulan dole dai a sanya shi ya zamo dan adam ne don ba za a iya fahimtar juna tsakanin mala'ika da dan adam ba to in ku aka mayar da shi mala'ikan ne kun gani to amma sai aka mayar da shi dan adam walabasna alaihim malibsun to sai dai mun sake rikitar musu abinda suka rikito da shi a da rikiti dai ya sake dawowa dan adam dai ne har yau
shi yasa Allah yake cewa qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina, da a ce a ban kasa mala'iku ne za su dinga zazzagayawa kuma su mutanen kan kasan suna tafiya a natsa ba fargaba ba tsoro. To inda haka za ta kasance, to da sai aiko manzo ya zamo ainihin mala'ika. La nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula, da sai mu saukan musu mala'ika manzo daga sama. To amma bana jin cewa aljanu za su dinga zazzagayawa mu samu natsuwa ballantana mala'ika. To in ku haka ne, ashe dole ayi hakuri dan adam din shine za aiko. Akana lin nas ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas, yanzu mutane za su dinga wato wani mamaki da ganin cewa abun kaman bai dace ba dan an yi wahayi ga dan adam wanda yake dan cikin su sun san gaskiyar sa da amanar sa da dukkan daraja ta sa. Bal malamai sun ce wannan aya tana nuna khasa'is na mazaje. Akwai khasa'is da malamai suka kidaya wajen 12 wanda Allah yake banci maza da shi banda mata. Daga ciki akwai ainihin zama manzo annabi. Wa ma arsalna min qablika ko qablaka illa rijala, Allah bai taba aika wani ba ainihin a matsayin manzo a ce mace. Shi yasa malamai suka tafi akan cewa ashe na Maryam ba annabi ya bace ba, ba annabi ya bace ba, a tana dai daga cikin mata masu daraja kaman yanda ainihin hadisi suka tabbatar. Allah sai ya ce in kuna shakku to ku je ku tambayi ma'abuta sani, ma'ana ku tambayi wanda suke karanta linjila da zabura da kuma ainihin at-taura, duk sun riga sun san Allah bai taba yin annabi mala'ika ba, bai taba yin annabi mace ba. Allah ya ce fas'alu ahla dhikri, malamai suka ce wannan duk da cewa Allah yana magana akan wanda suke shakkun Allah ya aiko annabi manzo, aka ce fas'alu ahla dhikr, amma wannan aya ce amma duk abinda baka sani ba ka je ka tambayi wanda ya sani. Don Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir, babu wanda zai baka labari kaman wanda ya sani. Akan haka malamai Allah ya dora amana ashe kenan ta addini a hannun su, dan su ne ahlu dhikr. Allah ya yadda cewa idan an tambaye su za su faɗi gaskiya, shi yasa ya ba da dama cewa aje a tambaye su fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Wannan kuma ya nuna cewa kar ka je ka tambaye wanda bai sani ba, domin daga cikin alamomin tashin alkiyama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas ko minan ulama, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu. Allah baya karbe ilimi ta hanyar ya fintike shi daga cikin zukatan malamai. Alarma malam wane waye gari yaji ba tilawa ko ta sisin kwabo, malam wane malamin fiqh waye gari yaji ko ahadari ba zai iya koyarwa ba, malamin hadisi sananne naji da fada waye gari yaji duk ya manta asanid da ya haddace da ma'anan hadisi. Allah baya karban ilimi ta haka. Allah yana karban ilimi ta hanyar karbe malamai har ya zama babu wani malami da zai yi saura, sai mutane su riki shuwa gabanni jahilai su dinga yi musu fatawa sai su ba su amsa da jahilci ya zama sun bata sun batar. Wannan in mun duba ya kankama mafi yawa duk gidan da Allah ya karbe babban malamin, sai ga cewa wanda za su biyo baya sai dai a hankali. To saboda haka kenan wannan aya ta nuna malamai amintattu ne a wajen Allah subhanahu wataala, shi yasa yace lalle aje a tambaye su. Kuma wannan bai takaitu a iya ilimi na addini kadai ba. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa wallahi ni ko raƙumi na ya bata zan nemo shi a cikin Qur'ani. Aka ce kamar ya yace Allah ce fasalu ahla dhikri, sai inje in tambayi mutane da za su iya gano man shi wanda suka san inda yayi, tunda anan su ne ahla dhikr. Kenan nan da Allah ce fasalu ahla dhikri, wannan ya nuna mana bai halatta a bayar da isar da sakon amanoni na ilimi a hannun wanda ba su cancanta ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa alkiyama ta kusa, wani yake cewa mata sa'a yaushe ne lokacin tashi alkiyama ya ma'aikin Allah, sai manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza usnidal amru ila ghairi alihi fantadhir sa'a, ko ku a wata riwaya idza dhi'atil amana, idan aka tozartar da amana to alkiyama ta kusa sai wani yake ta to menene tozartar da amana sai manzo Allah ce idan aka danganta al'amurra ga wanda ba su cancanta ba to shikenan ku jirayi zuwan tashin alkiyama wannan ya nuna cewa bai halatta a dunga samun alfarma abinda ya shafi bangaren ilimi ba ko za a yi alfarma a kowane bangare to bai halatta a yi alfarma a bangaren education ba wanda yazo ya karanta English a dauke shi a matsayin malamin koyar da lissafi malamin lissafi a ce koyar da Hausa malamin geography a ce karantar da history wannan cin amana ne bai halatta ba ya kamata duk malamin da za a ba topic ya zama ya kware ya san wannan abin da zai koyar da wannan ilimi zai ci gaba amma muddin za a ce ayi alfarma haka mutun da satar amsa ya samu ainifin kwalin nasa to amma kawai sike ne sai a zo a wuce masa gaba sai a bashi ƴaƴan musulmi ko a ce ƴaƴan jaha ko ƴaƴan karamar hukuma ko ƴaƴan ƙasa a ce ya koyar wallahi wannan cin amana ne ko an yi alfarma a kowane bangare to bangaren ilimi ya kamata a daina wannan domin cin amanar Allah subhanahu wataala ne ya ce lalle a danganta abubuwa ga wanda suka cancanta kuma cin amana su wanda Allah ya bada kiwon su ne fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota sani in dai ku kun kasance ba ku sani ba kar ka je kai fatawa akan aikin harkar gona a wajen wanda ya karanta harkar lafiya kar ka je kai tambaya akan harkar lafiya ga wanda ya karanta aikin gona kar a zo mutumin da ya karanta harkar gona a ce an bashi ministan lafiya ko commissioner lafiya anan ba a dora wuri a mahallinsa ba aiki ba a dora amana a mahallinta ba muna fata Allah ya bada iko mu gyara Allah sai ce to ku tambayi wanda suka sani in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku sani ba ba ku san zalika wancan ka ba fa innahum ya'lamuna hu domin su suna sanin wannan wa antum ila tasdiqihim aqrabu kuma ku kun fi kusa ga gaskata yahudawa da nasarawa ku qurayshawa min tasdiqikum almu'minin ga yadda ainifin za ku gaskata mu'minai wanda suka imani da manzon sallam littifaqikum ma'ahum saboda haduwar ku da su fi inkarihi a cikin inkarin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama an ce kuma wal haqqu ma aqarra bihi aladu gaskiya ita ce wadda magauci ma yadda da ita kenan idan ba ku ga musudu abinda manzon Allah ya faɗa ba to tunda kun yadda da yahudawa da nasarawa ku je ku yi musu fatawa a boye cewa Allah ya taba aiko wani annabi ko wani mursali ba dan adam ba ba namiji ba za su ce muku a'a duk wanda Allah ya aika ga baki daya maza ne kuma ƴan adam ne Allah sai ya ce wa ma ja'alnahum kuma su wannan ƴan adam za mu zo nan gaba suna kalubalanta su kafirin qurayshawa suna cewa ma li hadhar rasul me ya samu wannan manzo ya akulu ta'ama gashi yana cin abinci wai manzo ne kuma yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana zuwa kasuwa ya je yayo sai sai to ina manzantaka za ta dace da wannan to Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ja'alnahum ba mu sanya su manzanni ba jasadan a matsayin jiki bi ma'ana ajsadan wato jikunkuna la ya'kuluna at'am wanda gabaki daya ba sa cin abinci balli ya'kulunahu a'a suna cin abinci rashin buƙatar cin abinci sifa ce ta Allah subhanahu wataala wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah shi yake ciyar da kowa ba mai ciyar da shi a wata qira'a sharra wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah subhanahu wataala shi yake ciyar da kowa shi yake ciyar da dukkan halittunsa amma shi baya ci cin abinci ko shan abin sha alama ce ta gajiyawa alama ce ta gazawa alama ce ta bukata to kasancewar manzanni ƴan adam ne kuma Allah ba zai ba su kamala ainifin kamanta sa ba kenan cin abincin da za su yi bai nuna darajar su ainifin tace baya ba a'a dan a nuna cewa ainifin ƴan adam ne Allah ya ce wa ma kanu khalidin kuma su ba su kasance masu dawwama ma fi duniya ainifin a rayuwar duniya yanda aka ga cewa Allah ya samar da su ta fuska in haife su haka nan za a wayi gari ya zama ainifin annabi yayi wafati Allah ke cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne su ma za su mutu thumma innakum yawm alqiyamati inda rabbikum taqtasimun sannan ku hadu gobe alqiyama gaba ga Allah subhanahu wataala wato ainifin a dungata ta burza kowa yana neman haƙin sa Allah subhanahu wataala sai yace thumma sadaqanahumul wa'ada sannan kuma sai mu gaskata musu alƙawari su manzannin bi nasrihim na taimakon su da muka ce za mu yi wa injaihim da kuma tseratar da su fa anjaynahum sai muka tseratar da su wa man nasha da wanda muka ga dama ai al musaddiqin lahum wanda suke gaskata su wa ahlakana al musrifin kuma ainihin sai muka halakar da mabarnata shine al mujawizin al hadda wanda suke tsallake iyaka bi takdhibir rusul ta hanyar ƙaryata manzanni Allah ke cewa inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله يكي سيوا تبس مؤنن زام التيمك من زننمو دماس إيماني من وجب تاما كم وانا زام التيمك من زنني دماس إيماني أبنكسا هكا نران تاشن القيامة سوني أني في مصر جاي شيسن يباب واني منزو da ya fafata da mutanansa face sai da Allah subhanahu wataala ya bashi nasara sai da ya kai kiye su a ƙasa sai da ya ga bayan su amma abin yana buƙatar hakuri kun ga lokacin da Hiraqal yake tambayan Abu Sufyan wannan wanda ya bayyana yana da awan annabta wajen a wajen ku ya yaki yake tsakanin ku da su tsakanin ku da shi yace al harbu bainana sijal yace yaki tsakanin mu yau gare ka ne gobe ga dan uwanka wata ran mutu nasara wata ran yace nasara kun ga tambayoyi ne wajen 11 masa to da yazo yana warware masa amsa yace to wannan abin da ka fada ta fuskar yaki wata ran ku ci nasara akan sa wata ran yace nasara akan ku haka nan annabawa suke amma karshe su ne masu cin nasara ta har abada to haka rayuwa take to Allah yace thumma sadaqnahumul wa'ada sannan muka gaskata musu alƙawari manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da ya fito yakin badar bayan sahabbai sun yadda duk sun yi ittifaki domin a lokacin an ba su zabi imman nafar a imman al'ir wa imman nafir abin imman al'ir wa imman nafir ko dai su tare tawagar da siwa kaya daga sham ko kuma su fuskanci kan sakali shine ainihin qurayshawa Allah yace a menene Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa Allah yayi muku alƙawari ida ta'ifataini wa idh ya'idukum Allah ida ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum kutun lokacin da Allah ya muku alƙawari za ku samu ɗaya daga cikin ayari biyu ko dai ku tare wa'ancan ku kwace dukiyar ku da suka kwace muku a Makka ko kuma ainihin ku tare kan sakali amma ku wa tawadduna anna ghayra dhati shawka ku abinda kuke fata inda babu kaya din shine wato su al'ir ita kuke fata ku samu amma Allah ba haka yake nufi ba yana so a raba tsakanin ƙarya da gaskiya kun ga bayan an gama shawara an yadda za a yi manzo sallam sai ya ce masahabai to ku yi farin ciki Allah ya bani bishara cewa zai ba mu nasara manzo Allah ya zo da sandarsa yayi da'irori yace kafiri wane nan za a kashe shi kafiri wane sai da yayi da'ira kusan 70 duk wannan mushrikan qurayshawa ba wanda ya tsallaka ainihin cycle din da manzo Allah yi to kaga Allah subhanahu wataala ya gaskata ma ainihin manzon Allah alƙawari ya gaskata ma dukkan sauran annabawa alƙawarin da ya masu Allah ya ce kuma sai muka halakar da mabannata sai Allah ya ce
laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun
Allah subhanahu wataala ya ce thumma malam ya ce thumma sa'anafa al-kalam sannan Allah sai ya faru wato wani sabon zance litaqiqi haqiqatil qur'an domin tabbatar da haqiqanin alqur'ani allazi huwa min nau'i dhikr wanda shi ma wani nau'i ne dhikri allazi zaka allazi zakara fi sadri sura wanda shi qur'ani ya ambata mana tun a farkon sura din iradahum bijre wasu mushrikai an kulli ma yatihim minhu daga dukkan abin da zai zo musu ta hanyar qur'ani dan mun karanta ajiya ma yatihim min dhikri min rabbi muhdathin illa istama'u wa hum yal'abun to qur'ani ya ambata mana wannan fa qala ta'ala Allah sai ya ambata yace laqad anzalna ilaykum tabbas mun saukar gare ku ya ku jama'an qurayshawa mun saukan muku kitaban da wani irin littafi mai tarin daraja shine alqur'ani shine mai tafsiri yace nakiratun litta'zim wannan da aka ce kitaban nakira ce domin akan ba mu matsayin alqur'ani ma'ana wani irin littafi fihi dhikrukum a cikin sa akwai ambaton ku ai sharafukum akwai daukaka ku da darajar ku ai huwa sababun litasharifikum wato alqur'ani sababi ne na daukaka ku min bainal arab tsakanin sauran larabawa likaunihi nazala bilugatikum domin ku qurayshawa qur'ani ya sauka da harshen ku wakila a wata fada aka ce fihi mata tajuna ilaihi wato a cikin alqur'ani akwai duk abin da kuke da bukata fi umuri dinikum wa dunyakum a cikin al'amuran addinin ku da kuma duniyar ku wakila a wata fada aka ce abin da ake nufi da zikirukum shine fihi mau'izatukum a cikin alqur'ani akwai wa'azin ku malan yace wa huwal ansabu to anan shi yafi dacewa bisiyaki an-nizamil karim da tsarin wannan wato da jerin wannan tsari na alqur'ani mai daraja kenan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da gargadin ku da wa'azin ku a cikin wannan alqur'ani bal ya saukar da bayanin daukakar darajar ku domin duk lokacin da aka samu ma'anoni a wajen wata aya ba su warware juna ba to a ita duk sun yi intibaki akan wannan kenan alqur'ani akwai darajar su kansu larabawa a ce an saukar da alqur'ani da yaran su sanan a cikin larabawan ma quraishawa sun fi cinyewa domin alqur'ani ya sauka mu'azzam da yaran quraishawa lokacin da ainihin sayyidina Uthman ibn Affan ya tura sahabbai da za su tara qur'ani ya shugabantar da Zaid ibn Thabit a committee tara qur'ani sai yace in kun yi sabani ku da Zaidu shi Zaidu mutumin Madina ne sauran yan committee kuma mutanen Makka ne Sayyidina Uthman yace in kun yi sabani ku da Zaidu a wata kalma yadda ake rubuta ta ainihin ana fadatta da yaran Qurayshawa kaza in wani yaran ne kuma da kaza to idan aka samu sabani da wani yaran ta sauka sai ce ku rubuta ta da yaran Qurayshawa domin Qur'ani da yaran su ya sauka ba su samu sabani ba a cikin Qur'ani kakaf sai kalma ta At-Tabut kalma ta At-Tabut sauran larabawa suna karantawa da ta'un rufaffiya Qurayshawa suna karantawa da ta'un budaddiya sai aka rubuta da ta'un budaddiya domin da haka Qurayshawa suke karantawa almuhim kenan Qur'ani daraja ce ta larabawa a dunkule sannan daraja ce kuma ta Qurayshawa a kebe sannan daraja ce ta musulmin da suka yi aiki da shi a kebancen kebancewa domin duk musulmin da suka bi Qur'ani su ne suka mora kuma kaman saboda su ne ainihin aka saukar da shi kari akan haka da aka ce fihi zikirukum akwai daukakar ku malamai suka ce ashe a fakaice wannan aya tana nuna mana babu ilimin da Allah ya fi saurin daukaka dan adam da shi kaman alqur'ani zaka iya kaga cewa ga malamin fiqihu ga malamin hadisi ga malamin luga ga malamin adabi kafin malamin fiqihu ya kai matsayin da za a dunga nuna shi da yatsu a sallama masa to wanda ya dauki karatu bangaren qur'ani ya kai inda za a ainihin sallama masa dauki kalamin misali yanzu ga wasu zamu iya cewa ƴaƴan mu ko jikokin mu harkar musabakan nan kaga yaro ya shiga musabaka dan lokaci kadan jiha ta san shi kasa ma ta san shi duniya ma ta san shi ta hanyar karatun alqur'ani wanda zai wahala mas'ala fiqhiyya a ce ka kai wannan matsayin sai kai kamar kana yi mas'ala hadisiya sai ka shafe shekaru karshe sai ka so masanko kamin a ce ka kai matsayin da za a sallama ma a bangaren fiqhu ko a bangaren hadisi amma qur'ani sai ga cewa kananan shekaru mutun ya fara Allah yayi sama da shi to wannan yana nuna mana shi qur'ani madaukaki ne a cikin dukkan ilimai bal shine ma kakan dukkan ilimai domin duk ilimin da bashi da asali a cikin qur'ani to wannan ba sunan sa ilimi mai daraja ba Allah ya samu dace Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa afala ta'qilun to me yasa ba kwa hankalta fa tu'minuna bihi ku imani da shi sai ce su'alu tawbihin wannan tambaya ce ta zargi thumma khawwafahum biqawli Allah subhanahu wata'ala sai ya tsoratar da mushrikan Qurayshawa da fadar sa inda yace
wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun la tarkudu wa'udi'u ila ma utrifdu fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kam qasamna dayawa dayawa wato muka balla gadan baya shine ahalakana muka halakar min qaretin daga wasu tsare ku shine ahalaha muka kariye kashin bayan ma'abota alqaryar kanat zalimatan alqaryar da ta kasance azzaluma shine kafira wa ansha'na ba'daha qauman akharin sannan muka kagi wa'ansu mutane daban wa'anda ba wa'ancan ba Allah subhanahu wa ta'ala in ka karanta suratu Hud kaga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya koro bayani akai bayanin mutanen annabi Nuhu ga kangarar da suka yi ainihin aka share su aka zo bayanin Adawa ga kangarar da suka yi aka zo aka share su aka zo bayanin Samudawa ga kangarar da suka yi aka zo aka share su haka aka biyo daki daki a ce ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qaumi hud ala inna thamudan kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud haka Allah subhanahu wa ta'ala ya jero duk kowane faifai an gama da shi shikenan sai ka ji wato ainihin an shigo sabo akan haka wannan yana nuna mana cewa lallai babu shakka karo da Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da dadi lallai bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala shine zaman lafiya tun a duniyar dan adam kafin aje lahira domin duk wanda suka saba to sun gamu da gaman su ba sai abubuwa sun yi nisa ba Allah subhanahu wa ta'ala ce kasamna sai akai amfani da alqasmu domin duk wanda aka kare gadan bayan sa shikenan ya tashi daga aiki duk kwarewar likita idan aka ce gadan baya ya kare ku sani fa baya doruwa ba dan adam din da za a ce gadan bayan sa ya balle an zo an yi masa dori ya ji shi garau kaman yanda yake domin wani abu da ake kira laka da yake cikin ainihin gadan baya idan ta riga ta samu matsala shikenan sai da duk abin da za a yi shi daga zaune Allah ya kiyashe mu to Allah sai yi amfani da kalma ta alqasmu shi ya sanya hadithul a'war wanda wato ake fadin matsayin alqur'ani aka ce abin nan man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk mutumin da ya bar alqur'ani domin nuna isa da jin kai to Allah sai ya balla gadan bayan sa eh ko a duniya ko a lahira mutum sai ya samu wannan ko a duniyar saboda ainihin isa mutum yayi wannan Allah ya zo ainihin ya kwace dukiyar ya wulakanta shi ya zama khabaru kana kuma yana raye ai ta abubuwa ya zama ba duri ya sa kuma yana nan raye an daina yi da shi ko kuma a'a ai maza shigo shigo ba zurfi ya fanta mai dukkan shikincin sa gabaki daya amma kuma ainihin Allah subhanahu wataala ya danke shi tun a cikin kabarin sa Allah subhanahu wataala ya tsare mu saboda haka Allah yake cewa da yawa wato ainihin muka kariye gadan baya daga alqarya wacce ta kasance ainihin azzaluma sannan kuma muka kagi wata alqaryar wa'ansu mutanen daban wa'anda ba wannan ba Allah ce falamma ahsuba asana yayin da ainihin suka ga wannan azaba ta mu ay sha'ar ahlul qarya bil ihlak yayin da mutanen alqarya suka ji alamomin halaka ta zo kaman yanda ainihin adawa suka hango iska gashi nan ta taso za a tumbuke su kaman yanda samudawa aka ce tamatta'u fi darikum thalathata ayyam kaman yanda mutanen annabi yunus suka azaba gatan ta taho gadangadan Allah yake cewa to yayin da suka ga alamomin azaban mu idahum min hayr qudun sai gashi ainihin suna ta gudu shine yahrubuna musri'in suna ta gudu suna masu gaggawa wa yake jin cewa zai iya tsire mu Allah subhanahu wataala wa ne mutum bai tafsiri sai faqalat lahumul malaika sai malaiku suka fada musu istihza'an domin gatse aka ce la tarkudu kar ku dinga gudu warji'u ku koma ila ma utriftum zuwa ga abinda aka ji yadda ku dadi shine nu'imtum abinda aka ni'imtar da ku fihi a ciki e ku daina gudu kowa ya koma inda ya gunguje ji dadi ku koma inda kuke jin dadi wa masakine kum da kuma gidaddajin ku la'allakum tusaluna ko za a zo a dunga tambaye ku shay'an wani abu min duniyakum na duniyar ku alal ada kamar yanda aka saba e kowa ya koma mutane su zo idan kai mai office ne ainihin a zo a dunga layi ana so a ganka ana cewa ba za a ganka ba idan kai mai kaza ne to ka koma a zo a dunga tambaye abubuwa wane mutum ai idan ana ta kai ba a ta kaya wato ma'ana sun ga azaba kowa yana gudun yaya da kanin wani baya tunanin da takalmi a kafarsa ko babu to amma sai mala'iku suke cewa ku koma ai a koma inda aka more mana ku koma a zai a dunga neman abubuwa kamar yanda aka saba a duniya to ran nan mutun ta kansa yake ba maganan wanda zai zo neman komai a wajensa ba Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qalu sai suka fada suka ce ya wailana ya kai can mu yace litambih wannan yawun din domin tambihin ma'ana fadakarwa ga halin da suke ne suna cewa ya kai ta shine halakana halakar mu inna kunna zalimin mu mun kasance masu yin zalunci bil kufri ta hanyar kafirci sunnar Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da Allah zai danki mutum ko dai halakarwa irin waccan ko lokacin fitar ransa Allah sai ya nuna wa mutum duk tsarar da yi domin ya tabbatar ma kansa zalunci shi da kansa ya san cewa ba a zalunce shi ba domin idan aka manta da shi duk abubuwan da yi sai ta ganin dai shi an yi masa ba daidai ba to amma sai an nuna masa bidiyo kasar din duk tsarar da yi ma Allah subhanahu wataala to mutum shi da kansa ya dinga cewa lallai ya kasance azalimi ya san cewa shi yuti kansa da kansa Allah sai fa ma zalat tilka wancan bai gushe ba wa'incan kalmomi da suke cewa ya wailana ba su gushe ba da awahum shine abin da suke furtawa shine yada una biha suke ainihin furtawa suna yin magana da shi wayuraddiduna suna ta maimaitawa hatta ja'alnahum hasidan har muka sanya su girbabbu ai kazzar ilmahsudi kaman tsirrai wanda ya zamo ainihin an girbe shi bil manajil da lauzuna bi an kutilu shine aka kashe su wasaru su kasance khamidin ainihin matattu shine mayyitina ka khamudin nari yadda ka san mutuwar wuta idza tufiat idan an sanya mata wato ainihin ruwa suna ta wannan har ya zamo ainihin dole sun yi dif sun yi shiru Allah ki yashe mu sai Allah subhanahu wa ta'ala yace
wama khalaqana as-samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibin law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadhnahu min ladunna in kunna fa'ilin bal naqdhihu bil haqqi 'ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiqu ولكم
الويل مما تصفون ما تفسيره ثم اثبت تعالى sannan Allah subhanahu wataala sai ya tabbatar fi ma yati a cikin abin da yake zowa ya tabbatar da infiradahu kadaituwarsa bil mulki da mulki wa nafa kullu naw'in kuma Allah ya kore kowane irin nau'i min ash-shirkati na tarayya ma ahadin fihi tare da wani wato tattare da shi faqala sai yace وما خلقنا السماء والارض بمحلتي سمي da kasai ba wama bainahuma da abin da yake cikin su laibina halin kasancewa muna masu wasa shine abithina muna masu wasa shine an gairi kasidin a ce an yi abin ba wai da manufa ba bal ba haka lamari yake ba dalina ala qudratina duk abin da muka yi mun yi shi ne muna masu nuni a bisa kudurar mu wa nafi'ina ibadana kuma muna masu amfanar da bayin mu kenan babu abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi face sai akwai munufar da Allah ya yi shi yanzu ni ko kai ma iya ganin wasu tsuntsaye ko wasu kwari kaga wani da dogon baki wani da dogon kafa wani da abubuwa dai ka riga ganin to wai me fa'idar ma da akai kaza ko kaga wai in su tsirrai ga sunan kai ta ganin to yanzu wannan me amfanin su Allah subhanahu wataala shi ya san amfanin su kuma ya san da wanda ya sani wama utitu min ilmi illa qalila yau ku duba so da yawa abubuwa da muke amfani da su na ci sai shekarun baya bayan nan aka san fa'idar su ka gani irin su zogale yanzu ka da zogale sai dai ayi dambu ayi rambo ayi rumace ayi kwado in ta kama a ci da yaji haka kawai gashi nan sai ilimi ya gano cewa ashe fa'idar sa ba kadan bace sai gashi ruwan sa ma Allah kullawa kamar sobo ana sayarwa sai kaje mai gona ya sayar da zogalen miliyan 3 adada wahala ace kwana 3000 ya sayar ma'ana abinda muke cewa babu abinda Allah zai samar sai da wata fa'ida da wata hikima alimaha man alimaha wajahilaha man jahilaha wanda ya santa ya sani wanda ya jahilta ya jahilta abubuwa da dama baka dauka su cewa masu amfani ne sai daga baya ilimi ya kuranye ya fito da abun karra ashe kaza mai amfani ne so da yawa abubuwa zaka iya dauka su ma na cutarwa amma sai ka samu cewa masu amfani ne yanzu dauki abinda ya shafi kairi kifi yanzu kai sai kaga cewa yanzu ina ma ayi kifi lukui kawai sai dai a ci tsoka sai malamai wato ainihin masu bincike akan lafiya su gano cewa ashe kayar kifin nan ita kanta irin mutumin da yake samun raunin gabbai guyoyinsu sai ta ciwo ko mace ta haihu tana samu abin nan a bada shawara ta je ta tace kayar kifi tana taunawa tana hadewa ashe babu abin da Allah zai face sai da hikima ba abin da Allah zai yi face sai akwai wani abu nan nage a boye sai a hankali ta hanyar bincike ainihin a gano wannan abu to Allah baya wasa kuma ba a wasa da shi babu yadda za a yi a ce Allah ya yi abu mara fa'ida babu wannan abin sai dai kawai a ce iliminmu bai kai mu iya sanin abin ba Allah ya ce law aradna da a ce mun yi nufi an natakhidha lahawan mu riki wani wasa shine mayul habihi abinda ake shagaltuwa da shi min zawjatin na daga mace aw waladin ko da to wannan a bisa kaddarawa da haka za ta kasance latakhadnahu min ladunna to sai mu riki abin daga wajenmu shine min indina daga wajenmu la min indi ahli al-ardi ba daga mutanen kasa ba aw min ghairihim ko daga wani su min makhluqati daga abubuwan halitta al-musakhkhara wanda aka hore su lil ibada domin ainihin ibada wannan sharadi ne wanda ba zai cika ba akwai sharuɗa wanda ba sa cika don wannan laudin shardiya ce law ardina da a ce mun yi nufin haka ma'ana Allah subhanahu wataala yana nuna mana da zai riki wani abu na wasa to ba wai dan adam ko aljani ko mala'ika ko wani abin da muka sani ba Allah sai yayi wani abin da duk yafi matsayin wa'annan to Allah sai ce in kunna fa'ilin in mun nufin zamu yi wannan indin shardiya ba za ta cika ba kaman fadin Allah qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin la in ashrakta la yahbutanna amaluk wannan duk sharuɗa ne wanda ba za su cika ba Allah subhanahu wa ta'ala yake ta in kunna fa'ilina zalika da mun kasance zamu yi hakan to da ba ku ko wasun ku zamu rika ba mai tafsiri yace lakinna wato kaman dai Allah yana cewa sai dai mu lam naf'alhu ba mu aikata wannan ba fa lam nuridhu saboda haka ba mu yi nufin haka ba kenan ashe Allah subhanahu wataala duk abin da yayi da gaske ake abun gaske ne kuma da gaske ake yi Allah sai yace bal ba haka lamari yake ba naqdhifu bil haqqi muna jefa gaskiya da shine narmi bil haqqi muna jefa gaskiya shine dalailul iman dalilai na imani alal batil mu jefa shi akan ainihin barna shine al khurafat kage kage wal kufr da kuma kafirci fayad maguhu sai wannan gaskiyan ta rugurguza ita wannan ƙarya shine yuzhibu sai ta awan gaba da ita fa iza huwa zahiq sai ga wannan ƙarya ta kasance mai tafiya shine zahibun mai tafiya sai malam yace wada magahu fil asli idan aka ce da magahu asalin larabci asaba dimagahu wato ya samu kokolwarsa bil darbi da duka wa huwa maqtal kaga wannan makasa ce to Allah sai yake cewa fa yadda maguhu wato kenan sai ya rusa kokolwarsa duk wanda aka ce an fasa kansa kokolwa ta fito kai ka san shi da rayuwa shi kenan an riga an yi sallama ma'ana Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa gaskiya da sannu ake jefa ta sai ta rushe ƙarya a nemi ƙarya a rasa kuma koda akwai ƙarya to ta tsare ta an san cewa ƙarya ce duk wanda zai yi ta ne da gangan ba dan bai san ƙarya ba ce dan duk abubuwa mafi yawa wanda ba daidai ba ai Allah subhanahu wataala ya bayyana rashin daidai din su zaka samu wanda zai yi magalibi sai dai zai aboye yanzu mutumin da zai zo ya fasikanci bana jin cewa zai iya fitowa a titi shi da matar an san ba matarsa bace ba kuma ba kuyan gassa bace ba in lokacin da ake da kuyan gune yazo kowa yana gansa da ranar ka ta shiga da ita gidansa ba zai wannan ba saboda ya san ba daidai yake ba ba zai yi da ƴaƴansa su sani ko matansa ko abokan arzikin sa ba ashe a boye zai je yayi ashe kenan gaskiya ta rusa wannan ƙaryar koda ana ganin ta waki inta tana kasancewa amma dai an san ƙarya ce ba ta da wani tasiri Allah subhanahu wa ta'ala sai yace walakumul waylu walakumul waylu wato azaba ta tabbata akan ku ya ku kafirai mimma tasifuna Allah bihi daga abinda kuke sifanta Allah da shi min azwajati na daga mace aw waladi ko kuma ainihin da to duk mai furta wannan azaba ta riga ta tabbata gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walam takullahu sahiba yace badi'us samawati wal ard Allah fa shine makagin halittar samai da kasai anna yakunu lahu walad ya za ai a ce wai an danganta da gare shi wanda walam takullahu sahiba kwata kwata abokiyar zama bata kasance ba kuma bata dace da shi ba wa khalaqa kulla shay kuma shi halitta dukan komai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shine masanin dukan komai kenan mun sha fada akwai abin da zai zama kamala a wajen dan adam amma tawaya ce idan an kwatanta Allah subhanahu wataala da wannan daga ciki akwai kwatanta ainihin ko kasancewar mace da da mata da yaya kamala ne a wajen dan adam amma ubangijin dan adam tawaya ne a danganta shi da wannan domin bukata take sa mutun ya aure mace bukata take sa mutun ya so da saboda a taimaka masa a cike masa wani gibe da shi ba zai iya cikewa shi da kansa ba sai Allah subhanahu wataala yace walahu ka karanta
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته